say she wants and me. She showed me her room, is a banger, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the rug, biding my time, drinking her wine. We talk until 2, and then she said, it's time for
da 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 da